To lalle shi makwabcinka idan shiga cikin halin kaka nake yi ka je ka kai mishi gudunmawa ka shi samu mahuta wannan ba laifi bane wato ina nufin cewa da kasashen ECOWAS tunda muna cikin kungiya guda kasashen ECOWAS idan kasa guda ta shiga cikin halin kaka nake yi wajibi ne kuma gaskiya ne sauran kasashen su je su gani su ga yadda kamar suke iya huddo wannan kasar daga cikin halin kakani kai to amma ga irin duka abin da muke gani dai shine cewa da ga wannan karon dai ECOWAS ba ta ka rawa a zo a gani ba saboda kamar yadda Hausa yake fadi shi mai daki shi yasa inda daki shi yake yoyo wato ma'ana mai kai shi yasa ma ga tsoron shi ina da tsokani bisa kan irin inda an ka kwana yau dangane da yanayin harkar
ma amma ba ka ganin wannan matakin da ita wannan kungiya ta ECOWAS din ta dauka mataki ne da zai taimaka wajen shawo kan wata fitina ko kuma shiga wani rudanin da yafi haka a wannan kasa
Girsi Alheri Abdu yanzu ne ma in dai har aka aiki da irin waɗannan kudurorin da ita ECOWAS sun ta tsaida yanzu ne ma ƴan Mali za su sake tsayi bisa bakansu saboda sun faɗi sun ce ƙasar Mali su ne a cikin ƙasar su suka san irin wuyar da suke sha su suka san irin iko na musguna da ake musu su suka san irin mugun hali wanda suke ciki ƙarƙashin wannan ikon su suka san da cewa da yau kashi uku bisa hudu na ƙasarsu sun rasa shi ga arewacin ƙasar ga tsakiyar ƙasar su suka san yadda ƴan ta'adda suke za suke daukar lauho a cikin ƙasar tasu su suka san yadda ƴan ta'adda ke kashin ƴan ƙasar Mali soja ne ko farar hula ne su suka sani tunda sun faɗi sun ka ce wani bai zuwa ya ce musu ga abin da suke ce alhali su kuma su ne suka san inda kansu yake ciwo
to amma kai a ganin ka
yanzu ne ma
a ganin ka banda wannan mataki da aka dauka na kafa gwamnatin hadin gwiwa wanda mataki ne kake gani da an dauka da zai shawo kan wannan matsala da ake ciki rigingimin siyasa nan da ake ciki a halin yanzu
na ɗaya dai Girsi Alheri duk inda aka ce muke an kafa wani gwamnati na hadin gwiwa ko na hadin kasa wannan kawai cuta ce na shafaɗi duk inda aka ce an yi irin wannan cuta ce wato shine cewa sai a dauko waɗansu wanda suke bori a zo a sa cikin gwamnati da a ci gaba da yin irin cuta wadda an ka sani a can baya wato suna ganin cewa kamar a raba iko wannan shine daidai alhali kuma kowa ya san da cewa al'umma ƙasa ita take ba da iko lalle Allah yake ba da iko amma al'umma ƙasa ita take ba da iko yau al'umma ƙasa ta huto ta ce ita ta gaji da wannan ikon shi Ibrahim Boubacar Keita in mutum ne mai kishin ƙasar Mali ba shi kadai bane namiji a cikin ƙasar Mali ya kamata ya ba da wuya shikenan kawai a ce an yanka to amma cikin waɗannan kudurin ma akwai sabanin ra'ayi ga resuke ECOWAS tunda naji shugaban ECOWAS yana faɗin a shugaban kasa wanda aka zaba ta fannin demokratiya bai kamata ba a ce an tsige shi ba ta fannin demokratiya ba to su waɗannan ƴan majalisar dokoki 31 da ake cewa a tsige ba ta fannin demokratiya an ka ce an ka zaɓe su ba ba kotun koli ya ce an zaɓe su ba kamar yadda shi kotun koli ya ce an zaɓe Ibrahim Boubacar Keita kamar yadda suke cewa Ibrahim Boubacar Keita wato zaɓaɓɓe ne to kenan suna magana da harshen damo kenan